أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da zamu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da muhimmancin niyya da kuma kasantuwa ita niyya wajibi ne ta kasance ta karfafa kuma inda muka yi bayanin cewa ana buƙatar zamanto mutum ya karfafa azaman shi ya karfafa iradan shi a cikin wannan hanya na tsarkaka ta yanda zai samu dacewa a cikin wannan hanya dangane da niyya kamar da muka ambata niyya yana matukan buƙatar ikhlasi kamar da muka gani cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka gabata al-misali hadisin da yake cewa duk wanda ya kasance hijran shi saboda Allah da manzo ne to hijran shi saboda Allah da manzo ne ma'ana sakamakon shi yana wurin Allah da manzon sa wanda ya kasance kuma hijran shi saboda duniya ne ko kuma saboda mace don ya aure ta to hijran shi yana zuwa ga abin da ya hijira saboda shi kina wannan yana nuna mana matukan muhimmancin niyya da kuma wajibcin ta kasance saboda Allah ai ikhlasi a cikin ta shi yasa Allah subhanahu wataala yake nuna mana cikin wannan aya mai girma aya ta 5 cikin suratul bayyina Allah subhanahu wataala yake cewa وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم الله سبحانه وتعالى ce ba umurce mutane ba face dan su bauta ma Allah subhanahu wataala suna masu tsarkake ibada ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala shi kadai cancanci ibada kuma wannan ibada yana buƙatar zaman to an tsarkake ta me ma'anan tsarkake ibada ya zamanto mutun ya bauta ma Allah subhanahu wataala saboda Allah ba yana yi bane saboda mutane su ganshi su ce wani abidi ne wani mai bauta ne ba yana yi bane saboda mutane su yaba masa eh haka ne ya kasance riya kenan sabanin ikhlasi wato yi saboda mutane su gani wannan baya da wani kima a wurin Allah subhanahu wataala kuma baya karbuwa a wurin Allah subhanahu wataala kenan ibadan mutum ya zamanto kawai mutum yana yi ne saboda Allah Allah ta'ala ya halice mu kuma shine ya buƙace zamanto mun bauta masa cikin wannan duniya din kuma ya mana tanadin sakamako akan haka kan wannan asasin mutum yake bauta ma Allah subhanahu wataala domin Allah ta'ala ya cancanta a bauta masa kuma yana yi ne saboda Allah ta'ala kawai kuma haka Allah ta'ala ya umurni kenan wama umiru illa liya'budullaha mukhlisin ba umurce su face dan su bauta ma Allah subhanahu wataala suna masu tsarkake addini ga Allah subhanahu wataala hunafa suna masu karkacewa daga barin duk wani hanya wanda yake ba na Allah subhanahu wataala ba suna tsaye da sallah kuma suna bada zakka yin haka shine wazalika dinul qayyima yin haka shine addini wanda yake tsayayye kinan wannan muna ai ganin umurni ne na Allah subhanahu wataala kai tsaye cikin alqur'ani mai girma wanda yake nuna mana lazim ne ya kasance cikin niyya cikin ibada an ikhlas wannan ikhlasin shine yake ba aikin kima shine yake ba shi karbuwa a wurin Allah subhanahu wataala kamar da muka gani cikin hadisi innamal a'malu binniyat kinan yana da matukar muhimmanci ya kasance mutum yayi kokarin ganin cewa ya tsarkake ibadan shi saboda Allah kuma riya yana da hadari sosai dangane da ibadan musulmi duk lokacin da riya ya shiga cikin ibada to shikenan sai zaman to ya bata shi. Kuma galiban mutane ba su iltifati ga wannan al'amar, suna yin abu saboda a yabe su, suna yin abu saboda a gani, suna yin abu saboda mutane su ji su. In za ka wayi ayyukan mutane mafi yawan su babu ikhlasi cikin shi. Shi kuma al'amarin ikhlasi wani al'amari ne yanda yake da irtibati da niyya. Shi yasa da yawa daga cikin malaman akhlaq wasu sun kasa bambanta tsakanin niyya da kuma ikhlasin niyya. Inda za su je su yi bayani akan niyya sai zamanto sun shigar da shi cikin ikhlasi, ko inda za su je su yi bayani akan ikhlasi sai zamanto sun shigar da shi a cikin niyya, saboda matukan kusancin su. Wato baka samun ikhlasi sai cikin niyya. Amma niyya wani abu ne wanda yake zaman kanshi, sawa'an niyyan nan ya kasance saboda Allah ne ko kuma saboda al'amura ne na madda. Amma dai niyya shine azama da kuma irada mai ƙarfi akan wani al'amari, na addini ne ko ba na addini bane. Shi kuma ikhlasi shine yana buƙatar niyya saboda Allah ta'ala kawai. In ibada mutum zai yi ya zamanto yana yi ne saboda Allah ta'ala kawai, saboda neman yardan Allah subhanahu wata'ala, saboda neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala. In yi haka ya yi ikhlasi, kenan ya yi ikhlasi a cikin niyyar shi. Kuma kamar yadda muka ambata, al'amari ne wanda yake na da irtibati da niyya da zuciya, wanda ba wanda yake itla'i akan shi sai Allah subhanahu wata'ala. Don ka zo ka yi karatun Alkur'ani alal misali, ka yi ne saboda a ce sautinka yana da kyawu, cikin zuciyanka Allah ta'ala kawai san haka. In ka zo ka yi karatu na addinin musulunci, cikin zuciyanka ka yi saboda a ce ka yi malami ne misali, Allah ta'ala shi ya san abin da aka cikin zuciyanka. Shi yasa Allah ta'ala yana sakayya ne akan niyoyi, kamar da muka gani cikin hadisi innamal a'malu binniyat. Wato niyyanka idan ya kasance saboda Allah ne, Allah ta'ala shi kadai ya sani kuma zai saka maka akan shi. In ya kasance ba saboda Allah ta'ala bane, Allah ta'ala kawai sani kuma zai saka maka akan shi. Sannan kai kanka lokacin da kake yin niyya, in saboda Allah ne kake gayi ka sani, amma ba saboda Allah ta'ala kake gayi ba ka sani. Amma abin da ake bukata ga mutum shine zamanto ya yi ikhlasin niyyar shi saboda Allah subhanahu wata'ala, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala da kanshi ya nema a cikin wannan aya da muka karanta cikin suratul bayyina, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin. Kinan Allah ta'ala yana ya umurce mu ne mu bauta masa kuma mu tsarkake wannan bautan namu da ikhlasi, ya zamanto shi kadai muke yi. Ba za ka hada bautan Allah ta'ala ba da wani ba, ya zamanto kai shirka kenan. Haka nan ba za ka yi aiki ba saboda wani ya ji ko ya gani, ya zamanto riya kenan. Za ka yi aiki ne kawai saboda neman yardan Allah subhanahu wata'ala. Wannan shine abin da yake taimakawa ya zamanto aikin mutum ya kasance yana da kima, aikin mutum ya kasance yana da daraja, sannan ya kasance karbabbe a wurin Allah subhanahu wata'ala. Amma idan aiki ya wofinta da ikhlasi, idan aiki ba ikhlasi a cikinsa, ana yi ba don Allah ba, to shikenan duk wanda yayi ba don Allah ba, Allah zai bar masa aikin sa. Allah subhanahu wataala shine mafi wadatuwa daga barin don aikin duk wani aiki wanda akai ba don shi ba. Kina ikhlasi yana da muhimmanci sosan gaske, kamar yadda zamu gani cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ma iyalan gidan sa tsarkaka dangane da abin da ya shafi ikhlasi da kuma muhimmancin sa. Al-misali muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam inda yake cewa akhlis qalbaka yakfika al-qalila min al-amal. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa kai ikhlasin zuciyanka, ma'ana ka tsarkake zuciyarka saboda Allah ta'ala kawai, duk aikin da zaka yi kai saboda Allah subhanahu wa ta'ala kawai, niyyanka da za ka yi na bautan Allah subhanahu wata'ala ka yi saboda Allah ta'ala kawai. In kai haka to yakfika al-qalila min al-amal. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa abu kadan ne daga cikin ayyuka na alkhairi ya ishe ka. Kamar yadda aka masalta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masalta ikhlasi, yake cewa ikhlasi yana isa a cikin ayyuka kamar yadda gishiri kadan yake isa a cikin abinci. Wato idan mutum mukhlisi ne yana yin aikin shi saboda Allah subhanahu wataala, to kadan daga cikin ayyuka sun ishe shi, kamar da yake kadan daga cikin na gishiri ya ishe abinci mai yawa. Saboda haka kenan ikhlasi shine asasan aiki, shine tushen aiki, shine makaman al'amura. Duk wanda kaga ya ci gaba a cikin wani al'amari, to ya ikhlasi ne a cikinsa, koda ko cikin al'amuran duniya ne. Mutanen da suke aiki tsakaninsu da aikin da suke yi, kuma da gaske suke yi, ba su khiyana, ba su ƙarya, ba su ƙeta, ba su yaudara, za ka ga cewa suna da natija masu kyawu a cikin ayyukansu, koda ko ayyukan duniya ne. Hakan mutanen da suke da ikhlasi a cikin ayyukansu, ibadodinsu, ayyukan neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala, za ga cewa su cikin sauki za su wuce marhaloli da daman gaske na manyan makamomi na imani da kusanci ga Allah subhanahu wataala. Shi yasa Imam Ali alayhi salam cikin bayanansa cikin Nahjul Balagha akwai kalmomi guda biyu kawai da yake ambata, yake cewa akhlis tanal, shar'i da jaza'in shar'i. Kai ikhlasi sai ka samu, kina ikhlasi shine dalilin samu, shine sababin samu, shine illan samu. Duk wanda kaga ya samu kowa menene, al'amarin duniya ne ko na lahira ne, ya ikhlasi a cikin sa. Kina in kai ikhlasi zaka samu. Sannan Imam Ali alayhi salam yake ce mana al-ikhlasu ibadatul muqarrabin, ikhlasi shine ibadan makusanta, wanda suka kusanci Allah subhanahu wataala, masu manyan makamomi a wurin Allah subhanahu wataala, ibadan su kenan. Su ba san wani abu ba ikhlasi ba, ba san wani ba banda Allah subhanahu wataala ba, Allah ta'ala kawai suka sani, kuma saboda shi suke yi. Haka nan ya zo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan hadisi yana kassama, yana raba mu'minai gurgurdan darajojinsu. Yake cewa bil ikhlasi tatafadalu maratibul mu'minin. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da ikhlasi ne martabobin mu'minai suke fifiko tsakaninsu. Tun kaga wanga mu'minin yahi wanga mu'minin daraja, wanga mu'minin yahi wanga daraja, to sakamakon ikhlasi ne. Yanzu in zamu iya ganin ce me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa saran da Imam Ali alaihi salam yayi a ranar Handak kan Amr bin Abdud yahi ibadan aljanu da mutane na harkon su da na karshen su. Me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa darbatu Ali yawmul Handaq afdalu min ibadati as-saqalain? Me yasa? Saboda me? Saboda bugu ne na ikhlasi saboda Allah ta'ala, ya sare shi saboda Allah ta'ala. Babu wani sha'iba daga cikin shawa'ib, babu wani kura wanda aini watan zai bata masa wannan niyyar nasa. Niyyar shi saboda Allah ta'ala ne kawai da ikhlasi. Shi yasa ya zamanto wannan aikin ya samu fifiko akan dukkanin sauran ayyuka na mutane da aljanu. Kenan hadisin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana duk wata martaba da zaka kai ta daukaka ta neman kusanci ga Allah subhanahu wataala, wannan martaba din sakamakon menene? Sakamakon ikhlasi ne. Kenan in kai ikhlasi zaka samu martaba madaukakiya, kuma wannan shine bambanci tsakanin maratib na darajoji kenan na mu'mina. Shi sa zo cikin wani hadisi yake cewa al-ikhlasu a'la al-iman, ikhlasi shine mafi daukakan imani. Watan babu wani marhala, babu wani mataki wanda yake mafi daukaka akan imani kamar ikhlasi. Watan shine qimma, imman imani, kululuwa na imani shine kululuwa na ikhlas. Kenan wannan duk yana nuna mana me? Yana nuna mana kasantuwan lazim ne ita niyya ta kasance saboda Allah, ya zamanto ba a hada bautan Allah da wani ba, zamanto ba a yi ba saboda mutane su gani ko su ji, an yi ne kawai saboda neman yarda Allah subhanahu wata'ala, an yi ne kawai saboda neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala. Wannan shine niyya mai kyau irin wanda Allah subhanahu wata'ala yake bukata, kuma shine wanda zai taimaka ma mutum wurin neman tsarkaka da neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala da kuma gyara dabi'unsa. Da fatan Allah subhanahu wata'ala zai sanya mu daga cikin masu karfafa niyya da karhin irada da azama, kuma ya sanya mu daga cikin masu ikhlasan ayyukansu a cikin dukkanin al'amuransu. Da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.